ambaliyar ruwa na ci gaba da gallabar jihohin yankin Niger Delta musamman ma jihar Bayelsa inda bayanai suka nunar cewa hanyoyin shigar da abinci sun yanke sakamakon ambaliyar ruwa a jihar Alhaji Shaibu Madawaki dake da wani kamfanin manyan motoci wanda ke safarar kayan abinci daga arewaci zuwa kudancin Najeriya ga abin da yake cewa dangane da wannan lamarin
Nana Alhaji Shaibu da Madawakin tilan fulani yanzu bayasa ba ma hanyar shiga ma kwata-kwata farko an samu matsaloli na rashin hanya na biyu kuma gashi wannan ambaliyar ruwan yanzu ya sake tabarbare abubuwa yanzu matsof da masu motoci asara suke daga mota ta fadi sai dai a dauko kayan kibiya kuma saboda ba a kai akan lokaci ba kayan lalace kamar irin su albasa su tumatir ga sunan kayan wasarufi dai
alƙaluma dai a yanzu na nuna cewar akalla mutane miliyan 1 ne suka rasa muhallansu a kananan hukumomi 7 dake jihar ta Bayelsa gwamnatin jihar ta ce ambaliyar ta ruwa wani babban bala'i ne da ya afku a jihar ta Bayelsa Honorable Ayuba Duba shine kwamishinan ma'aikatar watsa labarai ta jihar ta Bayelsa
Half of the 8 local governments, I can tell you that 7 are affected seriously. First of all, what government did even before this audit?
Yana cewa ne gaskiya abin da ya faru na bala'in ambaliyar ruwa wani tashin hankali ne gare mu a jihar ta Bayelsa kuma daga cikin kananan hukumomi 8 da muke da su a jihar Bayelsa kananan hukumomi 7 suna cikin tashin hankali na ambaliyar ruwa kuma ya sa dole muka rufe makarantu da kuma ma'aikatan nan gwamnati domin dai ganin cewa bala'in ambaliyar ruwa ya ta'azzara kuma ya zarce wanda ya faru na shekara ta 2012 hukumar Red Cross dake aikin jinkai a wasu garuruwan al'ummomi kusan 30 a shiyar karamar hukumar Abuwa Adua dake jihar Rivers jama'a na can makale a wurare daban-daban inda bala'in ambaliyar ruwa ya shafa musabari Bulu Afo wani dan jihar ne kuma ga abin da yake cewa
we are thinking that the government will have taken a very proactive measure
ya cewa ne kuma mun dauki cewa gwamnatin tarayyar Najeriya za ta kawo muna dauki amma dai babban tashin hankalin mu shine yadda ake ci gaba da ruwa kamar da bakin kwarya a yankin na Niger Delta wannan bala'in na ambaliyar ruwa ya riga ya afku kuma hasashen mu shine gwamnatoci su kawo muna dauki kuma bayar da agajin gaggawa ta nema a shiyar yankin Niger Delta ta ce ambaliyar ruwa ta halaka mutane da dama kuma ta ce ta kawo dauki ga mutane sama da miliyan 1 Mr. Gudian Tupiko shine shugaban hukumar a yankin Niger Delta.
So these steps have been predicted to suffer from this flooding.
Yana cewa ne dama tun kamin yanzu mun gudanar da wasu taruka na masu ruwa da tsaki da kuma shugabannin al'umma da shugabannin kananan hukumomi kan cewar bayanan da muke samu za a samu mummunan ambaliyar ruwa. Saboda haka mun bada agajin gaggawa a rukunoni daban-daban na garuruwa a jihohin Bayelsa da Rivers sama da miliyan 1 kuma akwai bukatar kayan abinci babu abinci a yanzu Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Nigeria